shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah
an rawaito a cikin asari lalle mu kullun aljanna shine babu abin bautawa da gaskiya sai Allah an cewa wahab dan munabba Allah ya ji kansa shin la ilaha illa Allah ba ita bace mahudin aljanna sai yace tabbas amma sai dai babu wani mukulli face yana da hakura lallai idan ka zo da mukullin lallai idan ka zo da mukulli yana da hakura sai a bude maka amma in ba haka ba ba za a bude ba hadisai da yawa sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke yin bayani akan hakuran wannan mukullin kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma'ana duk wanda yace la ilaha illa Allah yana mai tsarkake niyya kuma yana mai yaqini da ita a cikin zuciyarsa ko kuma yana fadin ta da gaskiya a cikin zuciyarsa da sauransu to waɗannan hadisan shiga aljanna sun rataye ne akan ilimi da ita kalmar la ilaha illa Allah da kuma tabbata akan ta har mutuwa da kuma yarda da ma'anonin ta da sauransu
daga cikin kuma tarin hujjoji malamai sun fitar da wasu sharuda waɗanda babu makawa sai sun cika tare da koruwar abubuwan da za su yi hani sanan la ilaha illa Allah ta kasance makullin shiga aljanna kuma ta amfani mai ita waɗannan sharuda sune haƙuran makullin sune kamar haka
na farko sanin ainihin kalmar la ilaha illa Allah domin kowace kalma tana da ma'anarta saboda haka ya zama wajibi ka san ma'anar la ilaha illa Allah sani na hakika domin ita tana kore bauta ga wani wanda ba Allah ba ta tabbatar da ita gare shi madaukakin sarki ma'ana babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah mai girma da daukaka yace wanda ya shaida da gaskiya yana mai ilimi akan cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya shiga aljanna sharadi na biyu tabbatarwa shine kana mai tabbatar da abinda take nuni da shi domin ba ta karbar shakka ko zato ko kukunto ya wajaba ta tsayu akan yaqini yankakke kuma tabbatacce domin Allah mai girma da daukaka ya fada a lokacin da yake siffanta mu'minai lallai mu'minai sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa sannan ba su yi tababa ba
kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu saboda Allah waɗannan sune masu gaskiya shi yasa fadin lafazin ta baya isa dole ne sai zuciya ta sakankance da ita ta yarda da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lallai ni manzon Allah ne bawa mumini ba zai taba haduwa da Allah da su ba baya shakka a cikin su face ya shiga aljanna
sharadi na uku karbanta idan ka santa kuma kai yaqinin kuma kai yaqini da ita to yana da kyau ya kasance akwai tasirin wannan ilimin na yaqini
hakan kuma yana kasancewa da yadda abinda wannan kalmar take hukuntawa da su a zuciyarka da harshenka duk wanda ya mayar da kiran tauhidi bai karbe shi ba ya kasance kafiri
duk wanda ya mayar da kiran karbe shi ba ya kasance wannan mayarwar da yayi ta dalilin girman kai ne ko dagewa kan abu ko hasada
lallai Allah mai girma da daukaka ya ce wa kafirai waɗanda suka mayar da ita la ilaha illa Allah
lallai su sun kasance idan aka ce musu la ilaha illa Allah sai su yi girman kai sharadi na hudu miƙa wuya ga tauhidi miƙa wuya cikakke
wannan shine madogari na hakika da kuma aiki na hakika na imani
kuma hakan yana tabbatuwa ne da aiki da abin da Allah ya shardanta da kuma barin abin da Allah ya hana kamar kuma yadda Allah mai girma da daukaka yace duk wanda ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah alhali yana mai kyautatawa to hakika yayi riko da igiya mai ƙarfi kuma makomar al'amura suna wajen Allah wannan shine cikakken miƙa wuya gaskiya wajen fadinta gaskiya wacce take kore ƙarya domin wanda duk ya fade ta da harshensa kawai alhali zuciyarsa tana ƙaryata ta to shi munafiki ne dalili akan haka shine fadin Allah mai girma da daukaka a lokacin da yake zargin munafukai suna fadi da harsunan su abinda baya cikin zuciyarsu sharadi na shida soyayya yana wajaba ga mu'mini ya so wannan kalmar
kuma ya so aiki da ita da abin da take hukuntawa kuma ya so ma'abotanta masu aiki da ita
kuma alamar son bawa ga ubangijinsa shine kaddamar da abinda Allah yake so koda ya saba wa son zuciyarsa kuma ya jibinci duk wanda ya jibinci Allah da manzonsa kuma ya yi kiyayya da duk wanda ya ki shi kuma ya bi manzon Allah tsiya da amincin Allah ya tabbata a gare shi kuma ya bi gurbinsa kuma ya karbi shiryarsa sharadi na bakwai tsarkake niyya ya kasance baya nufi da fadinta ya zuwa komai face Allah madaukakin sarki kamar yadda mai girma da daukaka yace kuma ba a umarce su ba face su bautawa Allah suna masu tsarkake mashi addini kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai Allah ya haramta wa wuta duk wanda yace la ilaha illallah yana neman yardar Allah da hakan kuma tare da waɗannan sharuɗan a haɗe babu makawa wajen a tsayu akan wannan kalmar kuma a tabbata akan ta har mutuwa
shaidawa babu